Yaya, mu wa zai cece mu ranar tashin alkiyama? Ranar da uwa take gudun danta, danta yake gudun ta, saboda azabar ta kai azaba.
Yaya, wannan ranar nake jin tsoronta, wani ne zai cece mu?
Wa zai cece mu yaya? Wa zai cece mu yaya?
Kwantar da hankali ka yaro, insha Allah. Muna tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato muna inuwar Aisha, inuwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai sa bayin Allah insha Allah albarkatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai ma da uwa kana marar shiga wannan inuwar, ka daure kai mana share din bidiyon nan ko mutum biyar ne, dan albarkatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.